Wani mai suna Haruna shine dillalin waɗannan maggan makamai. A zamanin da aka kai gidansa an kama mutane 15 dukkaninsu ƴan ƙasar Nijar ne, shi ma kansa haka tare da yaransa guda 2 dukkaninsu ana zargin su da ayyukan ta'addanci. Na kuma zanta da kwamishinan ƴan sanda na jihar Katsina CP Sunusi Buba don ƙarin bayani jim kaɗan bayan hirar da ya yi da mu manema labarai.
Mun gode wa Allah kuma mun gode wa shi babban inspector general na ƴan sanda IGP Adamu Muhammad Abubakar da ya ba mu tallafi na jami'an aiki na urori da sauransu wadda ya kai ga samu wannan nasara da muka yi bisa ga labari na siri da muka samu kuma muka bita har ya kai mu ga inda waɗannan mugaye mutane masu zuwa da mugaye makamai daga ƙasar waje ta Nijar suke shigowa Najeriya a musamman ma Katsina kai waɗannan ta'adda. Allah ya sa muka kai musu farmaki inda suke boye, muka samu waɗannan GPMG guda 2 da waɗannan anti-aircraft wato manyan hasashe wadda ana iya halbin jirgin sama da su da kuma sauran makamai da gari.
To ya ake ciki a game da wancan alkawari da babban inspector general na ƴan sanda ya yi na ƙara turo jami'an tsaro?
Babban inspector general na ƴan sanda da ya zo nan lokacin da muka samu matsalar nan na sake yaran secondary na science a Kankara ya yi alkawarin cewa zai turo jami'an ƴan sanda wadda za su ba da tsaro a makarantun kwana da ke nan Katsina State. Kuma mai girma gwamna ya rubuta mana sunayen waɗannan makarantun. Shi babban inspector general na ƴan sandan IGP ya cika alkawarin shi ya turo mobile waɗanda za su yi wannan aiki, kuma mun riga mun lissafa su, mun yi deploying ɗin su, jira kawai ake yi muke yi a buɗe waɗannan makarantun kwana saboda a ci gaba da aiki. Kuma ina tabbatar wa iyayen yara ba ma mu kawai ba, sauran abokan aikin mu da sojoji da civil defense da SS kowa shirye yake, mu tabbatar mun ba da tsaro saboda wannan abin da ya faru kwanakin baya a gwamnatin Sani Secondary School Kankara ba zai sake aukuwa ba insha Allah a wannan jihar.
Shi ma kakakin rundunar ƴan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa ya ƙara haske game da wancan nasara da suka samu.
Abin da aka samu a hannunsu, an sami wato harshashi na ita wannan bindiga da za ta iya harbo jirgin sama ma. An samu wannan harshashi guda 179 a hannun shi wannan Haruna wanda yake zaune a wani ƙauye da ake ce masa Sauraya a ƙaramar hukumar Kaita. Sannan aka samu ita bindiga wacce ake cewa General Purpose Machine Gun, wanda yake bindiga ce in ba sojoji ba ba ma waɗanda suke amfani da ita a Najeriya, ita ma guda 2 a hannunsu.
Sani Shabu Malafashi, Murya Amurka, daga Katsina a Najeriya.